Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Shugabannin sojojin da ke mulki a kasar Mali za su koma teburin tattaunawa a yau Juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba Abubakar Keita juyin mulki. Kasar Indiya ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. A jiya Alhamis, Amurka ta sanya wa wasu jami'ai su hudu masu alaƙa da rashin takunkumi bisa zargin suna ƙoƙarin yin taɓalan da a zaɓen shugaban Amurka da ke tafe.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji wani rahoto kan halin rayuwa a Najeriya.
Tashin kayan abinci, abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma musibar ta kai musibar, talaka na shan bakar wahala a Najeriya.
Idan mun kada gane kuma, za a ji wata hubbasa ta tayar da komatsar mata. Sannan za a sake jin wani rahoto na musamman kan halin da ake ciki a rikicin sashen Ingilishi na kasar Kamaru. Kamar kowace ranar Juma'a, Mahmud Lalo na tafi da shirin sa na duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin sojojin da ke mulki a kasar Mali za su koma teburin tattaunawa yau Juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba Abubakar Keita juyin mulki. A jiya Alhamis, Kanal Asimi Goita, shugaban kwamitin sojan da ke mulkin kasar, ya faɗa wa jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin al'umma da suka gana a Bamako babban birnin kasar cewa dole ne kowa ya kawar da bambance-bambancensa don kafa tubalin sabuwar Mali da aka sake ginawa bisa tsarin aiki da yin abubuwa yadda ya kamata da kuma bin tsarin adalci ga kowa. Goita da wani gungun sojoji masu bore ne suka yi juyin mulkin wanda ya kai ga Keita yin murabus ranar 18 ga watan Agusta. Sojojin sun ce suna so kasar Mali ta koma wa gwamnatin demokradiyya, amma duk da tattaunawar da aka shayi da shugabannin yankin, har yanzu ba a cimma wata yarjejeniya ba akan hanyar da za a bi don komawa ga gwamnatin farar hula. Kasar Indiya ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Indiya ya kai mutum 4.5 miliyan. Da kusan mutum 6.4 miliyan da suka kamu, Amurka ce kaɗai ƙasar da ta zarta Indiya a yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. A Amurka, ana samun ƙarin yaɗuwar cutar sosai a tsakanin matasa a cewar wani rahoton bincike daga Jami'ar Harvard wanda aka wallafa a shafin yanar gizon mujallar Jami'an Kiwon Lafiya ta JAMA. Binciken da aka yi don samun wannan bayanin ya kunshi matasa 3,222 tsakanin shekaru 18 zuwa 34. A jiya Alhamis, Amurka ta sanya wa wasu jami'ai su hudu masu alaƙa da rashin takunkumi bisa zargin suna ƙoƙarin yin katsalan da a zaben shugaban Amurka da ke tafe. Mutanen da aka sanya wa takunkuman sun hada da Andrei Derkach, wani dan majalisar dokokin Ukraine mai alaƙa da hukumar leƙen asirin Rasha, da kuma wasu jami'ai da ke zama a Rasha su uku da ke da alaƙa da wata cibiyar binciken yanar gizo ta IRA da ke St. Petersburg. Matakin sanya takunkumin na zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump da wasu manyan jami'an hukumar leƙen asirin kasar suka hakikance kan cewa China ba ma Rasha bace babbar barazana a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe. Amma a wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, Baitul Mana Amurka ta ware Derkach inda ta kira shi mai yi wa Rasha aiki sama da shekaru 10 da suka gabata, yana kuma mu'amalar kwad-da-kwad da hukumar leƙen asirin Rasha.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda annobar corona da faduwar darajar naira da sauran dalilai ke dada tsananta tsadar rayuwa. Hawa Umar Udubo gare ki.
Al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa game da tashin goren zabin da farashin kayan abinci suka yi musamman dangin hatsi. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da darajar naira take ƙara faduwa tare da matsanancin talauci da kuma rashin aikin yi, wanda hakan ya ƙara ta'azzara sakamakon annobar cutar corona. Na zanta da wasu 'yan Najeriya game da wannan batu, ga kuma abin da suke cewa.
Abdullahi Abubakar: Na farko dai, baya ga cewa an hana shigo da abincin, akwai maganan yanda wurare da yawa da da sun saba noma, yanzu sakamakon wannan rashin tsaro ya sa gaskiya noman sai a hankali. Maciya abincin ne suka yi ma abincin yawa, kawo ko dole ya tsara kusan komai a tsaye yake. In ma'aikatan ne, albashin ake diddige yake. In ma dan kasuwan ne, sai dai ka saida sannan zaka sai abincin. To ka fito kasuwan sai ka wani how much ba wanda ya ce maka, dan da ka san ka kasa kashi, kai matsayin da wani zaka je yana maka lissafin kwana biyu ba daure girki ba a gidan.
Samira Idris: Tashin kayan abinci abinda zan ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma musibar ta kai musiba. Talaka na shan bakar wahala a Najeriya, komai yayi tsada a Najeriya, fiye wata wannan yayi tsada.
Injiniya Kamar: Talakan Najeriya musamman magidanci yana cikin wani mawuyacin hali. Duk wani abu na jinsin kayan abinci, hatta ruwan sha ya ƙara tsada. Abinda zaka siye shi naira 100 a da, yanzu ya kai naira 300 ko fiye da haka. Babban matsalar kuma shine yanayin samun mutane ya ragu, babu ayyukan yi, sannan kuɗi baya yawo a hannun mutane. Yanzu rashin tsaro ya sa manoman mu kuma na gida ba sa iya noma abin da zai ishe mu. Sannan gwamnati ta rufe iyakokin ƙasa, wahalar kullun ƙaruwa take yi.
Yusha'u Aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya.
Hawan farashin da ya zo mu tattalin arzikin ƙasa, wasu abubuwa ne suka faru waɗannan abubuwa suna da nasaba da tsare-tsaren gwamnati, tana da nasaba kuma da annoba da ta shigo, sannan kuma yana da nasaba da karancin abubuwan more rayuwa waɗanda jama'a bukatunsu suke, yana ma da nasaba da cinikayya tsakanin kudade guda biyu wanda ya shafi wato kudin Najeriya da kuma wato kudin Amurka. Wanda aka bashi naira 30,000 a matsayin albashi sai zama buhun shinkafan da aka noma a cikin kasan, aka gyara a cikin kasan, farashin shi ya kai naira 26,000. Zai fasiya sauran abubuwa, zai kuma duba lafiyarsa, sannan zai zirga-zirga shi kanshi na wajen aiki. To sai ki iske talauci ya yadu, raɗaɗin talauci ya shafe shi, ya shafi duk wanda ya dogara da shi.
Sunana Abubakar Ali. Tun daga wannan lokacin COVID-19 da ta bullo kai wanda ta shafi tattalin arzikin duk duniya ba dan Najeriya ba, hatta da harkokin noma, kuma aka zo aka dangana shi da tsoron da yawancin yanzu manoma suke rashin zuwa gona saboda rashin tsaro, kuma ambaliyan da yake faruwa, to da yawa mutane suna tsoron su fitar da ma kayan abincin da suke da shi, sai an ga yadda damunan ya kaya. To amma lokaci yanzu ya zo da yake kamata shugabanni ko ina daga na dan tarayya zuwa na gwamnatin jiha da kananan hukumi, ya kamata a zo a zauna a duba argayar da za a rage wa talaka wannan radadin da ake ciki, da kuma su kuma su rarrage irin abubuwan da barnan da ake, da kuma almabazarincin da ake na gudanar da gwamnati.
Tun a shekarar 2016 ne farashin kayan abinci ya fara tashi a Najeriya, wanda hakan ya jefa al'ummar kasar a mawuyacin hali, yayin da abin ya yi kamari a shekarar 2019 sakamakon rufe iyakokin kasar. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida wa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga muryar da ci gaban labaran duniya.
Bangarorin Afghanistan da ba sa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a Qatar, don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar, wadda Amurka ta shiga tsakani, a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan. Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau tebarin shawarwari a Doha, babban birnin Qatar, abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis. A Washington, shugaba Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu a tattaunawar samar da zaman lafiyar Afghanistan mai cike da kalubale. Yana mai bayyana shi a matsayin babban kokarin bangaren diplomasiyar gwamnatinsa don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 20 ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya. Zanga-zangar nuna ƙin jinin cin zalin 'yan sanda a Bogota, babban birnin Colombia, ta rikide ta koma tashin hankali a dare na biyu a jiya Alhamis, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutum 9 cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar sun bankawa motoci kirar bus na birnin wata, wasu kuma suka yi amfani da duwatsu da kuma kwalabe don jifar 'yan sanda, waɗanda suka harba barkonan tsohuwa da gurnetin da ke gigita hankali akan masu zanga-zangar da ke nuna rashin jin daɗinsu akan mutuwar wani ɗaliban fannin shari'a ɗan shekaru 46 da haihuwa. An ga 'yan sandan a wani bidiyo suna azabtar da ɗalibi Javier Ordonez lokuta da yawa da na'urar teza yayin da ya yi ta roƙonsu da su daina. Daga baya dai ya rasu a wani asibiti. 'Yan sandan sun ce an kama Ordonez ne bayan da aka gan shi yana shan barasa a kan titi da abokansa, saɓanin dokokin yin nesa-nesa da juna da aka sanya saboda cutar coronavirus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi kasar Ghana, inda wasu masu ruwa da tsaki irin su kungiyoyi da shugabannin addinai ke mai da hankali kan batun yin adalci wa mata da kuma tayar da komadarsu. Redwan Abbas gare ka.
A cikin jawabinsa, daraktan kungiyar anan Ghana Solomon Tesfamariam ya bayyana manufofi na kungiyar.
Plan International as an organization, we stand for justice for children and justice for humanity. And we're also putting significant emphasis.
Ka'idar kungiyar ita ce kiyaye haƙƙoƙin duk bina'adam musamman yara
da 'yan mata. A cikin wannan fafataka da muke yi, addini na da wani matsayi, yace ya lura a ƙasarsa da sauran ƙasashe kamar su Ghana. Addini na taka muhimmiyar rawa a zamantakewar mutane. Abin takaici, wani bincike a nan Ghana ya nuna cewa sama da yaran mata miliyan 2 aka yi wa aure, kuma yawancin su auren dole ne, kuma yaran matan kasa da shekaru 18.
Girls women play significant role in our society. Our intention in our engagement was the girls.
Yace yana jaddada cewa yara da mata na taka muhimmiyar rawa cikin al'ummarmu. Niyyarmu da kuma kawance da muka yi da kungiyar fafatakar manufofin mata shine yadda za ba yaran mata dama daidai da maza su ci gaba da karatunsu. A cikin wannan tafiya, inda muka sa gaba shine sa ido bisa manufofin mata. Wannan shiri ya samu ne daga kudin harajin wasu daga ƙasar Holland. A hakika, ma'aikatar ministan harkokin wajen ƙasar ke ɗaukar ɗawainiyar wannan shiri.
Yau mun yi imani tare da taimakon babban limamin ƙasar Ghana, saƙonsu zai kai nesa ga jama'a. Babban limamin ƙasar ya mayar masa da martani kamar haka. Sarki Umar Baba Isa ya buƙaci ƙungiyar ta ƙara 'yan mata masu aikin dako da ake cewa kayayi a cikin ajandarsa, saboda su kuma mata ne waɗanda suke da mutunci.
Wanda yake yau muna kiransu kayayi, ya fly, wanda kula da sha'aninsu ka samu yara kanana suna wuri suna aihuwa kan dokokin kasa na international na gane duka bai ba da wani dama ai musu yanda ake yi kuma kowa ke dubawa da wani saboda shi a matsayin national chief ma da kuma matsayin sarakanmu muna wasu waɗanda ƙungiya su komo da hakuri kan wannan sha'ani.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, yanzu kun bar mu kada kasar Kamaru, inda bayan abin da hukumomin kasar suka kira kin yin na'am da tayin sulhun gwamnati, sojojin kasar suka kaddamar da wani shiri na takura 'yan awarin Ingilishi, shirin da ya hada da hana amfani da ababen hawa irin babura, wanda don haka su kuma 'yan awarin suka ce sun ma hada har da motoci. Moki Edwin Kenzaka ya hada mana wannan rahoton wanda Safilu Hashin Gumin ya fassara kuma zai sake karanto mana.
Rachel Gobisink, ma'aikacin jinya mai shekaru 27 a duniya, ta isa birnin Yawun da a ranar daren Laraba, bayan da ta tsere wa munanan fadan da ake yi a arewa maso yammacin birnin Bamenda na kasar Kamaru.
I struggled and I trekked for a very long
time. Tace na sha wahala kuma na yi tafiyar kafa mai nisa kafin na samu motar da ta dauke ni daga Bamenda. Abin da ya fi muni ma, lokacin da na samu motar sai da na biya ninki biyar na kuɗin motar da ake biya. Saboda direban na jin tsoron kasadar da ya yi.
Taking a risk.
Faɗan da ya ɓarke ne yayin da wannan makon sojojin Kamaru suka zagaye birnin mai kusan mutum 350. Suna neman 'yan awara masu amfani da harshen Ingilishi. Komandan rundunar sojin da ke arewa maso yammacin yankin, Janar Inka Valeri, ranar Litinin ya sanar da abin da ya kira aikin share Bamenda. Ya ce manufarsa ita ce fatattakan 'yan awarin da suka shiga birnin bayan da sojoji suka kashe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban 'yan awarin. Ya ce waɗannan 'yan ta'addar da ake kira Ponte sun kashe sama da mutum 100. Muna ɗaukar duk matakan tabbatar da an share Bamenda, a kuma mutunta shawarar da magajin garin Bamenda da kuma hukumomin suka yanke. A wata hira da aka yi da shi ranar Laraba, Valeria ya ce akwai faɗace-faɗace da ke wakana tsakanin sojoji da 'yan awarin Bamenda da ƙauyukan da ke kewaye. Duk da haka a Bamenda, mazauna yankin sun ce titunan garin shiru kake ji, kuma yana da wahala mutum ya tafiya zuwa wani wurin. Jama'ai dai sun hana hawa babura domin dakatar da 'yan awarin daga samun damar kai musu hari cikin gaggawa da kuma tserewa. Hukumomin Kamaru sun ce a kullum akwai baburan haya kusan 25,000 a Bamenda. Su kuma 'yan awarin suka mayar da martani ta hanyar dakatar da dukkan ababen hawa a kan titunan. Daniel Kapo, mazaunin yankin Hong Kong ne, ya ayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban tsaron awarin Ambazonia. Da yake magana ta hanyar saƙon karta kwana, ya ce sun sanar da buƙatar goyon bayan 'yan acaɓin.
Our citizens are relying on motorbikes to go to hospital and to
provide. Yace mutanen kasar mu suna dogaro ne da babura wajen zuwa asibiti da kuma ba su damar zuwa wasu yankunan Bamenda. Yawancin 'yan acaɓa suna samun kuɗaɗen da za su gudanar da rayuwarsu ta wannan hanya ce. Kuma yawancin al'umma mu ba su da aikin yi. Ba za mu bar hakan ta faru ba. Dole mu tashi tsaye mu goyi bayan 'yan acaɓa. Mu kuma aika saƙo daga Kausar Murya ga sojoji da gwamnatin da suka mamaye mu. Sojojin Kamaru dai sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan awarin da suka kimi ƙauya da makamansu. Gwamnan yankin arewa maso yamma, Jidan Sofo, ya ce kamata ya yi mutane su mutunta matakan da aka ɗauka domin kawo zaman lafiya a birnin. Ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka da kuma sojojin da ke tare fararen hula kamata ya mutunta su. Sanar da matakan da sauran wasu abubuwa da ba a bayyana wa al'umma ba tukunna, a cewar Togo an yi su ne domin tabbatar da kare lafiyar fararen hula. Ya kuma nemi dukkan fararen hula su ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba tare da tsoron wani abu ba. Tun shekarar 2017 'yan awarin ke faɗa domin neman samun ɗinkin kan masu amfani da harshen Ingilishi daga mafi rinjayen masu amfani da harshen Faransanci a Kamaru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ya kwashe shekaru huɗu ana yi a Kamaru ya yi sanadiyar rayukan aƙalla mutum 300,000 tare da raba sama da mutum 500,000 da mahallansu.
To a gaida Sarfilu Gumel da ya fassara ya kuma karanto mana wannan rahoto na musamman na Moki Edwin Kenzaka. Kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi nazari ne kan kace na ce da ake yi dangane da zargin cewa shugaba Donald Trump yana sane da irin barazanar da ke tattare da annobar COVID-19 tun a farkon shekarar nan, amma ya yi sakaci da batun. Yayin da fadarsa ta ce shugaban ya yi hakan ne don kada ta dawo Amurkawa hankali. Sannan za mu duba kiran da wasu manyan 'yan majalisar dokokin Amurka ke yi na a binciki Rasha dangane da zargin cewa ita ta saka wa shugaban yadawar kasar Alexei Navalny guba, yayin da shugaba Trump ke cewa ana buƙatar kwakwaran hujja kafin a ɗauki wani mataki a kai. Yau waɗannan batutuwa shirin na duniyar Amurka zai nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Manyan 'yan takarar da ke neman mukamin shugaban Amurka wato shugaba mai ci Donald Trump da kuma abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun shiga zangon watanni biyu na ƙarshe kafin a garzaya rumfunan zaɓe domin kece raini, inda wannan mako suke ziyarar wasu jihohi masu muhimmanci da aka saba ja-in-ja a cikinsu a lokutan zaɓe domin neman goyon bayan masu kaɗa ƙuri'a. Yayin da ake hakan ne ake kuma ci gaba da kace na ce kan zargin da ake wa shugaba Donald Trump cewa yana sane da irin barazanar da ke tattare da annobar cutar COVID-19 tun a farkon shekarar nan, amma ya sakaci al'amura suka tagule. Sai dai shugaban na Amurka ya fito ya kare kansa dangane da wannan suka da ake masa.
We don't want to have to show panic, we're not going to show panic.
Yace ba ma so mu haifar da rudani, ba ma son mu nuna alamu na kidimewa. Abin da ne kenan. Sannan na fito karara na faɗi gaskiya ga Woodward da ma kowani. To bayanin da ke zargin Trump da sanin irin girman matsalar cutar ta coronavirus na ɗauke ne a wani littafi da ɗan jarida Bob Woodward ke shirin fitarwa. Yayin wani gangamin siyasa a ranar Laraba a Michigan, Biden ya cicciki Trump kan zargin sanin haɗarin da ke tattare da annobar, inda watan Fabrairu kamar yadda aka naɗa a wani faifai ya amince cewa ya ƙi kambama lamarin ne gudun kada a tada hankulan jama'a. Ya ce yana da bayanan, ya kuma san irin haɗarin da ke tattare da lamarin, yayin da wannan cuta da ke ɓanna a ƙasarmu da gangan ya ƙi aikinsa. Wannan zamba cikin aminci ne da ya shafi yin wasa da rayukan Amurkawa. Wannan kenan. To a wani labari na daban, wasu gangan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump da ta binciki zargin da ake wa Rasha cewa ita ce ta saka wa shugaban adawar kasar Alexei Navalny guba. Kiran nasu na zuwa ne yayin da kiraye-kirayen da ake na ɗaukan mataki kan shugaba Vladimir Putin da gwamnatinsa ke ci gaba da ƙaruwa. Gabanin a saka masa gubar a watan da ya gabata, bayanai sun nuna cewa Navalny yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin da yake bincike a kansu waɗanda suka shafi ayyukan cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar ta Rasha a birnin Tomsk da ke yankin Siberia. Rashin lafiya dai ya rufe Navalny ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Moscow a jirgin sama, inda daga baya aka mai da shi ƙasar Jamus domin yin jinya. Yanzu haka Navalny mai shekara 44 ya dawo hayyacinsa a wani asibiti da ke birnin Berlin a ƙasar Jamus, amma jami'an asibitin sun ce ya yi wuri a gano irin tasirin da guba ta yi a jikinsa. Ita dai fadar Kremlin ta musanta hannu a wannan lamari na sakawa Navalny guba. A makon da ya gabata an tambayi shugaba Trump kan wannan batu, a kuma amsar da ya bayar. Yace har yanzu ba mu samu wata hujja ba, amma dai zan duba lamarin. Akwai abun jan hankali lura da yadda kowa yake ambatar Rasha, amma ni ban da matsala idan aka ambaci Rashar. Ana wa tunanin China ce ƙasar da ya kamata mu rika magana akan ta fiye da Rasha, saboda abin da take yi yafi na Rasha muni.
far worse.
To duk da kalaman na Trump, wata gamayyar ministoci da ke kula da harkokin kasashen ƙetare, ciki har da sakatare Mike Pompeo na Amurka, sun fitar da wata sanarwa a ranar Talata inda suka yi Allah ware da rashar. Sanarwar ta ambato hujjar da ƙwararrun likitocin Jamus suka bayar, wacce ta nuna cewa an saka wa Navalny gubace mai karya laka, inda suka yi kira ga Rasha da ta hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin. A majalisar dokokin Amurka kuwa, shugaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje Elliot Engel, wanda ɗan Democrat ne da kuma babban mamba a kwamitin Michael McCaul, wanda ɗan Republican ne, sun aikawa da shugaba Trump wata wasiƙa inda suka nemi a gudanar da bincike. Dan majalisar wakilai Bill Kitin ya faɗa wa VOA cewa ɗan Democrat da ɗan Republican na goyon bayan a yi wannan bincike. Yace fata na da abin da nake tunani zai faru shine za a samu tattaunawa kan mutum wanda zai samu goyon bayan manyan jam'iyyun kasar biyu, ba wai kawai abu ne na ɗan Democrat ko ɗan Republican ba, abin ya haɗa dukkaninsu. To ita dai fadar Kremlin ta zargi ƙasar Jamus da yin wasa bayan da Jamus ɗin ta ce tana da ƙwaƙwarar hujjar cewa guba aka saka wa Navalny. Masu rare da haka dai muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani makon na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Julie Lewis Gresham, Cindy Send the Party with the Kuswara da suka hada a yanin rahotannin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau saƙonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, inda ya ce janyin yajin aiki da likitocin Najeriya suka yi abin murna da farin ciki ne ga al'ummar Najeriya. Sai kuma saƙon Usman Shitu Mahuta, inda ya ce al'ummar kudancin Kaduna ya kamata ku kai zuciya nesa, ku rungumi juna, ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kada ku bari bambancin ƙabilanci ko addini ya yi sanadiyyar tarwatsa ku. Ku sani cewa sai da zaman lafiya ne ake samun kowane irin ci gaba a rayuwa. Sai kuma saƙon Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, inda shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaba Buhari ya sauya salon yadda yake mulkan Najeriya ta hanyar cizawa da hurawa, domin talakawan da suka zaɓe shi suna cikin halin tasko da tsadar rayuwa. A yau saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Gazali Kabir Lolo daga ƙasar Saudiya, inda ya ce kira ga 'yan uwana talakawan Najeriya, mu daina zargin gwamnati a bisa halin da muka tsinci kanmu na tsadar kayan abinci.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shugabannin sojojin da ke mulki a ƙasar Mali za su koma teburin tattaunawa yau Juma'a don tsara shirin komawa ga gwamnatin farar hula, wata ɗaya bayan da suka yi wa shugaba Abubakar Keita juyin mulki. A jiya Alhamis, Kanal Assimi Goita, shugaban kwamitin sojan da ke mulkin ƙasar, ya faɗawa jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin al'umma da suka gana a Bamako babban birnin ƙasar cewa dole ne kowa ya kawar da bambance-bambancensa don kafa tubalin sabuwar Mali da aka sake ginawa bisa tsarin aiki da yin abubuwa yadda ya kamata da kuma bin tsarin adalci ga kowa. Kasar Indiya ta samu kusan mutum 100,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Indiya ya kai mutum 4.5 million.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan wakilinmu a Yamai Salamu Muna Barma murnar zanen sunan diyarsu Safina Salamu Muna Barma, wanda za a yi gobe Asabar da misalin karfe 8 na safe a birnin Yamai. Allah ya raya ta da albarka. Yanzu a madadin Maryam Dauda, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana da injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kaɗa Masigar, muke muku fatan alheri. Wassalam.